A wannan rahoto da ta fitar a jiya Laraba 5 ga watan Maris na 2025, cibiyar mai ofishi a Australia ta ce binciken da ta saba gudanarwa a kowace shekara a ƙasashe 163 game da yawan hare-hare da illolin da abin ya haddasa a wannan karan ya gano Mali, Niger da Burkina Faso a jerin ƙasashe 5 mafi fama da wannan matsala a duniya a bara, inda aka yi asarar rayukan mutane 3,885 daga cikin 7,555 da 'yan ta'adda suka hallaka a duniya, abinda cibiyar ta ce ya zarta wanda aka gani a baya. Cibiyar ta ce Burkina Faso wacce ta fi sauran ƙasashe makwabta yawan mutanen da suka rasu sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda, abin ya dan ja da baya a wannan jikon yayin da Mali yake bi mata. Sai Niger wacce duk da ƙarancin yawan mutanen da suka mutu, adadinsu ya ƙaru idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata, a cewar wannan rahoto. Sai dai mai sharhi kan sha'anin tsaro Abdurrahman Al-Kasim na cewa bai gamsu da sahihancin waɗannan alƙaluma ba.
Akwai hari guda biyu wanda basu tabbata ba bisa adadin mutanen da suka mutu, in ka dauki kamar hari na tankade ne a cikin hattawa, wanda cikin rahoton ya ce ciki an kashe 'yan ta'adda su 300, an kashe sojojin gwamnati 237, ko gwamnati ko su kungiyoyin 'yan ta'adda da ake cewa sun kai harin babu wanda ya ce an samu mutuwa irin haka, an yi shi haka. In ka dauki hari wanda aka yi na Shatumani a cikin jiha Talabiri, wanda daga ciki aka ce an kashe warhula mutum 91, an kashe soji 47, kaga wannan shi ma ba gaskiya bane. Daga ina ne suke amsu alƙamlin mansu har su sa su cikin rahoto haka?
Rahoton ya kuma ƙara da cewa yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a waɗannan ƙasashe daga shekarar 2017 kawo yau, musamman a 'yan shekarun nan biyu na baya, alamu ne da ke nuna ƙaurar ta'addanci daga yankin gabas ta tsakiya zuwa yankin Sahel. Shugaban kungiyar Moshen Sirashi Isa na danganta al'amarin da wasu dalilai.
Manya-manyan kwararrun sojawan waɗanda da su ne ke kokowa da ta'addanci suka dawo a cikin ofisuka, suka bar yara sojawa waɗanda ba su da ƙurewa a fagen daga. To wannan hakika shi ne Ummul Aba'isan da ya sa hakika har-hare suka yi yawa a jamhuriyar Nijar. Sannan idan kuka ɗauka a Burkina, ko da yake suna sayan makamai ga Rasha da ma sauransu, dukkan manya-manyan makamai da tankoki waɗanda suka saye, idan suka kawo sai mu ga bayan wata ɗaya biyu 'yan ta'adda sun kwaci wa'annan tankoki, kuma da wa'annan tankoki ne suke kai hari.
To amma ƙwararre kan harkokin tsaro Ahmadu Bunci Jallo na alakanta yanayin da aka shiga da tsamin dangantakar da ta taso a tsakanin ƙasashen nan uku da wasu ƙawayensu, musamman masu manufofin da ya kira na 'yan mulkin mallaka.
Takarda bai faɗa mun ba wane nake bayan waɗannan mutane, tunda mun san in babu kowa bayan waɗannan mutane ba su yi su zo su yi bannan da sun kai. Abin nake so mutane su gane, wanda ke ba su makami, wanda ke ba su kudi faransi ne.
Cibiyar ta Institute for Economic and Peace a wannan rahoto ta kara da cewa kungiyoyin da suka hada da GNIM ko GSIM da IS a yankin Sahel, masu alaka da kungiyar Al-Qaida ne ke da alhakin galibin hare-haren da aka kai a yankin Sahel a shekarar da ta gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.